Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 29 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ɗan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla guda 40. An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ka'ida ba. Majiyoyin 'yan gudun hijiran Belarus sun ce ayyukan sojin Rasha na baya-bayan nan a cikin ƙasar Belarus ɗin babban aminiyar Moscow sun nuna cewa Rasha na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga Belarus a kan arewacin Ukraine.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalar tsaro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, na ƙara zafafa duba da hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a 'yan kwanakin nan. To ko me masana harkokin tsaro ke cewa game da batun?
Ma'yan ta'addan nan da 'yan bindiga daɗin nan suna cikin mu ne. Wayansu mutane mazaunin garuruwan, musamman ma wannan birnin tarayya, tun ba yanzu ba an sha samun labaran sirri akan cewa suna dajujjukan Kuje, Abaji, Gwagwalada, Suleja da kuma garuruwan da ke yanki da birnin tarayya. Wane mataki anka dauka?
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu mutane biyar 'yan ƙasar ɗauke da miyagun ƙwayoyi da darajar kuɗinsu ta kai miliyoyin sefa da aka shigo da su ƙasar daga Indiya. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyar agajin Red Cross reshen ƙasar Kamaru ta ba wasu 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa agajin Jinƙai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla 40 da aka kama a fadan da aka gwabza a Mariupol. Yan awaren sun ce akalla fursunoni 75 ne suka jikkata. Fursunonin yakin na Ukraine, wato POW a takaice, na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa ƙarafa ta Azovstal da ke Mariupol, inda suka samu nasarar turjewan sojojin Rasha na kusan watanni uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin sanarwar sirri ta shafin Twitter a ranar Juma'a cewa a cikin wani gagarumin sauyi, Rasha ta miƙa alhakin wani ɓangare na ayyukanta na gaba ga ƙungiyar Wagner, wani kamfanin sojin Rasha mai zaman kansa. Matakin ya sa da wuya Rasha ta musanta alaƙa tsakaninta da irin waɗannan kamfanoni na ƙasarta, in ji sanarwar. An ɗauki matakin ne a cewar ma'aikatar saboda alama Rasha tana da ƙarancin sojojin yaƙi. An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ƙa'ida ba. Jirgin saman sojan na zamanin Soviet bai zama abin tsoro ba, kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar Ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kamar jirgin. Bisa ka'ida, MTLB na shekarar 2070 na sojojin Rasha ne, amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin Ukraine, kimanin kilomita 30 daga iyakar ƙasashen makwabtan da ke faɗa da juna. Wani direban tarakta mai suna Vitali Danashenko ne ya same shi, wanda ya yi murmushi da lumshe ido yayin da yake janye wannan jirgi mai kamar wata babbar kyauta da ya tsinta a kusa da wani fili da ke ƙauyen Malarogan, inda a ƙarshen watan Maris yayin wani aikin janye dakarun Rasha na gaggawa. Majiyoyin 'yan gudun hijirar Belarus sun ce ayyukan sojojin Rasha na baya-bayan nan a cikin ƙasar Belarus ɗin babban aminiyar Moscow sun nuna cewa Rasha na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga Belarus akan arewacin Ukraine. bayan da ta gaza a wani hari ta ƙasa a yankin da ke dauke da babban birnin Ukraine Kyiv a farkon wannan shekara. Yayin da 'yan jarida da manazarta da 'yan adawa na ƙasar Belarus ke cewa da alama wani harin da Russia ta kai a arewacin Ukraine daga ƙasar Belarus bai zo ba. Lamarin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin su kan ko dakarun shugaban Belarus Alexander Lukashenko za su shiga irin wannan farmakin na Russia. Dakarun Russia da ke Belarus sun shiga arewacin Ukraine a farkon farmakin da Russia ta kai wa ƙasar a ƙarshen watan Fabrairu a yunkurin da take yi na kwace birnin Kyiv mai nisan kilomita 150 daga kan iyakan Belarus. Lukashenko ya kiyaye sojojinsa daga shiga kai tsaye a cikin harin, yayin da yake ba da goyon baya tare da barin sojojin Russia su yi amfani da yanki na Belarus da kayayyakin more rayuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Matsalar tsaro a sassan Najeriya dai na ci gaba da ta'azzara. A yanzu mazauna Abuja babban birnin tarayyar ƙasar da kewaye na zama cikin yanayin zillimi saboda hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a kwanan nan akan jami'an tsaro. Babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya ya yi wasu sauye-sauye a rundunar a ƙoƙarin ƙara inganta tsaro, yayin da masana harkokin tsaro ke ci gaba da yin tsokaci game da batun. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
A few days ago, troops of the Guards Brigade were ambushed and decimated.
Mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga shugaban Najeriya kenan, Major General Babagana Manguno, ke magana akan harin kwanton bauna da 'yan ta'adda suka kaiwa wasu sojojin da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a nan Abuja, inda aka kashe wani adadi na dakarun. Ko a jema an sake kai ƙarin wani farmakin akan wasu dakarun battaliya ta 102 da su ma masu tsaron fadar shugaban ƙasa a wani shingen binciken ababen hawa da ke dutsen Zuma Rock. Duk kafin wannan kuma, wasu 'yan bindigar sun kala kashe wasu sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasar a ƙauyen Kabo da ke kusa da Sabon Muse da ke dab da Abuja. Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Wato, ba shakka Mallam Hassan, harkar tsaro na taɓarɓarewa a Najeriya, kamar yadda muka nuna a reportin da kamfani da nake shugabanci Beacon Consulting ya wallafa jiya Alhamis. Mutum 6,600 ne suka rasu a Najeriya daga abin da ya kama daga watan 1 zuwa watan 6, sannan mutum 3,000 ne da kusan 400 aka kama don karɓan kuɗin fansa a Najeriya. Haka kuma abin ya fi shafan arewa, mace-macen kashi 80 cikin 100 a arewa ne, haka satan jama'a don karɓan kuɗin fansa kashi 80 a arewa ne. Ewa, gashi nan abin har ya zo zai shafi, yana shafan babban birnin tarayya nan ne fa ainihin tushi da kuma iko na gwamnati yake. Nan ne kuma ƙasa take ikirarin cewa zamanta da kasancewarta nan birnin tarayya ne. To gashi nan abin yana shafarsa.
Masanin tsaro Salihu Othman Dantata ya ce tsaro a ƙasar nan fa an sami akasi.
Ma'yan ta'addan nan da 'yan bindiga daɗin nan suna cikinmu ne, mun san wayansu mutane mazaunin garuruwan musamman ma wannan birnin tarayya, tun ba yanzu ba an sha samun labaran sirri akan cewa suna dajujjukan Kuje, Abaji, Gwagwalada, Suleja da kuma garuruwan da ke yanki da birnin tarayya. Wani mataki anka ɗauka?
A jiyan dai babban hausan hausoshin dakarun Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya caccanza manyan kwamandojin mayakan Najeriya a wani kokari na ganin cewa an ƙara inganta tsaron. To ko hakan ka iya yin tasiri? Har ila yau ga Dr. Kabiru Adamu.
Akwai bangarori na tsaro guda 27, daga cikin wayannan 27 din guda 4 ne kawai na soja, sauran duka na farar hula ne, kuma kowane ɗaya daga cikin su na da gudunmuwa da zai iya bayarwa ga tsaro. Don ɗai bangare ɗaya daga 27 shugaban cikinsa ya yi canje-canje na garan bawul ma wayanda suke shugabancin bangarori daga cikinsa, to bana tunanin zai mana wani tasiri. In har ana son abun a ga tasiri, sato dole ne dukkan wayannan 27 din su yi irin wannan canje-canjen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Abdullah a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Mai shari'a Samuel Alito mai ra'ayin mazanjiya na kotun kolin Amurka yayi watsi da sukar da wasu fitattun mutane a duniya ke yi na hukuncin watan da ya gabata wanda yayi watsi da hukuncin da Roe v. Wade ya yanke a shekara ta 1973 kan haƙƙin zubar da ciki. A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan matakin wanda ya kai ga wasu jihohin Amurka masu ra'ayin mazanjiya na sanya dokar hana zubar da ciki, Alito ya yi watsi da sukar hukuncin da ya fito daga Prime Minister Burtaniya Boris Johnson, shugaban Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Bugu da ƙari, Alito ya kai hari ga yariman Burtaniya Harry, wanda aka fi sani da Duke na Sussex, wanda ya yi nuni da hukuncin zubar da ciki a wani jawabi da ya yi a Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata. Zanga-zangar adawa da gwamnatin mulkin sojan Guinea da kuma yadda take tafiyar da shirin komawa kan turbar demokaradiyya ya kawo cikas a babban birnin ƙasar jiya Alhamis, inda masu shirya zanga-zangar suka ce an kashe mutum ɗaya. Zanga-zangar wadda aka shirya a makon da ya gabata ta fara ne gabanin sharhin da shugaban kungiyar ƙasashen yankin ya yi, wanda ya yi ikirarin shawo kan gwamnatin mulkin soja da ta rage wa'adin komawar mulkin demokuraɗiyya. Gwamnatin mulkin sojan dai ba ta tabbatar da kalaman nasa ba.
Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma zamu sake koma bangaren rahotannin mu. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Jamhuriyar Nijar ta kama wasu mutane biyar dauke da ƙwayar da aka shigo da ita daga ƙasar Indiya da nufin sayar da wani ɓangaren ta a mahaƙar zinarin jihar Agadez, yayin da ake hasashen yiwuwar su shigar da ɗayan ɓangaren ƙasar Libya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙwayoyin tramadol lusamfarin royal kimanin 339,364 da ƙwayoyin exol da ake kira farin malam kimanin 8,000 ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato okritis ta gabatarwa manema labarai, waɗanda ta ce jami'anta sun kama a hannun wasu mutane biyar dukkansu 'yan Nijar bayan gudanar da binciken da ya kai su ƙauyen Yaboni da ke kewayen birnin Yamai. Komisar principal Nana Aishatu Usman Bako na mai magana da yawon hukumar 'yan sanda.
Wani dan safara ƙwayoyin da an kama satin da ya wuce, dan kai bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai bane, akwai wani babban gungun su a nan kewayen birnin Yamai. Wannan ƙwayar daga inda ta fito, ta biyo ta Ghana ta iso nan wurin, kudinta ₦700,000 take yi in an saida ta. Waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan ƙwayar, kuma ba nan kadai za ta tsaya ba, har ƙasar Libya za su tura ta.
Hukumar ta kuma gabatar da motoci uku da babura biyu haɗe da zunzurutun kuɗaɗe ₦1,500,000 da 'yan ka na sefa da wasu kayayyakin na daban, waɗanda ta ce ta kama a hannun waɗannan masu safara. Mataimakin alkali mai kare muradun gwamnati a babbar kotun birnin Yamai, substitute procureur Abubakar Ahmad Suleiman, ya yaba da wannan aiki da ke bukatar samun goyon bayan al'umma da gwamnatin Nijar.
Ƙwayar nan ita ce ummal aba'isa ta'addanci, saboda ta'addancin sifirin mutane da ake kaiwa Turai, ta'addanci na terrorism na kashin al'umma, da ta'addancin shigo da makamai. Duka wannan mutanen da suke wannan ta'addanci sai sun yi amfani da waga ƙwayar, da ko da yaushe in kaga mai ta'addanci yana tare da mai saida mashi ƙwayar. Saboda haka muna kira ga gwamnati, muna kira ga masu kama ma gwamnati su ba waga ma'aikata ta yakin ƙwayar, su ba ta kaya na gari su yi aikin su yanda ya kamata. Muna kira ga al'umma kuma su ma idan suka ga abubuwan da bai kamata cikin gari ba su zo su bayyana musu.
Duk da matakan da hukumomi ke dauka don kara zuba ido akan hanyoyin zirga-zirga, fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ke kara tsananta a 'yan shekarun nan a Nijar, abinda ke nunin bukatar kara mai da hankula wajen ayyukan fadakarwa. inji Idrisa Amadu, sakataren kungiyar LCDC kariyar matasa.
Kasafar kwaya da shanta da saida ta gaba daya, dole sai an waye ma mutane kai akan ma menene gaba daya illa kwaye, tunda yanzu haka wannan kamar wanda ake ta'addanci ko gurare wanda ake hoshi da makami, kwaya tana taimakawa sosai a gurin. To wani bai fahimta da haka gani yake kawai ana saida ta ne dai ana shanta a gari haka, shi ko ta huce di yanda ake tunani.
Safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Niger suka tanadi hukunci akan dukkan wanda aka kama da hannu, inda akan iya kulle mutum a kurkuku daga wata guda zuwa shekara guda ko shekara goma har zuwa shekaru 30, kasancewar abin ya danganta daga girman laifin da mutum ya aikata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Rikicin mayakan Boko Haram ya jefa mazauna sansanin ƴan gudun hijira Meme da Kunki a jihar Arewa mai nisa da ke Kamaru cikin halin zulumi, lamarin da ya kuma shafi harkokin nomansu. A saboda haka, kungiyar agajin Red Cross ta kasar da haɗin gwiwar kasar Faransa suka ba ƴan gudun hijirar agajin jin ƙai. Wakilin muryar Amurka Muhammad Rabo Damba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kasancewan Boko Haram a jihar Arewa mafi nesa ya takura ƴan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsuguninsu da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijiran da ke Meme da Kunki, abinda ya hana su samun abinci da kuma magunguna domin kare rayuwansu. Duban juriyan ƴan gudun hijiran ne yasa Red Cross Kamaru tare da na Faransa suka kawo tallafi.
Anan dai wato za mu ce za a horas da al'umman da suke zaune a wannan sansani ya za su yi amfani da wato masayi, ya za su yi su kyautata muhallinsu, sa'annan kuma ya za su yi su kyautata abincin da suke ci masu rauni.
Kimami mutum 80,000 ne za su samu tallafi a tsawon shekara guda.
Muna da niyan wato ainihi horas da ma'aikata na sa kai 30, sa'annan kuma za mu wato gina rijiyar burtsatse domin wato kyautata rayuwar mazauna wato wannan sansanin, sa'annan kuma a ƙarshe za mu ya gurgudun ikon mu raba ma dukkan wato ƴan gujin hijiran da suke wannan sansanin da kuma waɗanda suka rasa matsuguninsu, tabarmai da kuma gidajen sauro domin kyautata rayuwarsu.
Wannan aiki ana gabatar da shi ne ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Japan, a sabili da haka aka ƙaddamar da sarakunan gargajiya, hukuma, jami'an kiwon lafiyar sa kai a matsayin jagora.
Ni dai a matsayina na sarki a nan garin, nauyin da ya rataya a wuyanmu shine na jagoran wannan aiki da aka sa a gaba, wanda yake sanin kowa ne zai taimaka ma al'umman da suke wannan sansanin matuƙa gai. A saboda haka za mu iya gurgudun ikon shi an da ƙarfi ya tsaya domin ga bukatan mazauna wannan area ya cika.
International Right Society ta kasance cikin ƙasashe 192 anda take gabatar da aiki daban-daban domin rayuwar ɗan Adam. Burin wannan ƙungiyar shine ganin ɗan Adam ya more rayuwarsa cikin kowane hali ya kasance. Muhammadu Radu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Karancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka. Kodayake ƙwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwuwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel a nan Amurka ta sa a Latilis aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a Turance. Hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi, misali a otel ɗin Radisson da ke garin Sunnyvale a jihar California. Alex Martinez shine manajan otel din. Yace akwai kwastomomi da suke jin dadin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama. To ire-iren ayyuka da ake wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shine shugaban kamfanin Saviyog da ke kera na'urorin mutum-mutumin.
When you get a delivery from a robot, you are not
Yace idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba, kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri, misali cikin minti 5-6, ba sa kuma neman customer ya ba su ladan aika ko tukwici. Sannan a matsayinka na customer, idan zaka fita karban sakon a hannun mutum-mutumin, ba sai ka ce barin tashin shirya ba, babu wanda zaka dama. To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin, akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta.
You have to get the elevator company to come out and modify the building.
Yace dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama, wato elevator, sun sauya yadda suka dasa na'urar su, idan har ana so mutum-mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka, abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani muballi a jikin mutum-mutumin, saboda samu damar danna maballin buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballin da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya. Kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi, za a sanar da kwastoman sai ya fito ya karɓi saƙon. Steven har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin.
When you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there.
Yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ya ce ya tafi gida. Ko da yaushe yana nan, ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare, ko kuma masu aiki a ƙarshen mako. Ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka, ma'aikata na matuƙar son sa, dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gaban su.
You know, the staff loves it because they're able to focus on the job they're supposed to be doing.
To are layo a jihar ta California, ba aikin otel kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hasantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai dai duk da haka, masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shine suna sauƙaƙawa mutane rayuwa da kare su daga faɗawa cikin wani mawuyacin hali. Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Allah a gaida Muhammad Lalo. To yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara. Yace hukuncin kisa da wata babbar kotu a jihar Kano ta yankewa wanda ya kashi yarinyan nan Hanifa Abubakar yayi dide. Domin wannan shine adalci kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Da fatan hakan zai zama darasi ga sauran mutane masu irin tunanin Abdulmalik Tanko. Shi kuma sakon Haruna Muhammad Katsina cewa yayi malaman addinin Musulunci da na Krista game da sauran jama'a a duk inda nake. Ya kamata mu tashi tsaye wajen yi ma kasashen mu addu'ar neman zaman lafiya domin shugabannin mu sun gaza samar mana da ingantaccen tsaro. Yan ta'adda sai sacewa da halaka yan uwan mu suke yi a kullum. Sakon Aliko Auta Kafinta Barikin Ladi a jihar Plateau yace muna kira ga yan Najeriya su yi kokari su yi katin zabe saboda shine zai taimaka musu su zabi dan takara na gari. Sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina yace hasashen barazanar samun yunwa a wasu jihohi na arewacin Najeriya abin damuwa ne, kuma tabbas akwai yuwar samun matsalar ta yunwa duba da yanda manoma ba su samu damar yin noma ba yadda ya kamata sakamakon matsalar rashin tsaro. Muna fatan Allah ya kama na mafita, amin. Sakon mu na karshe sakon haɗin gwiwa ne daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Isufu Madatti da Babandi Mamman Bande suka ce muna kira ga al'ummar kasar mu Niger su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa. Ya kamata su yi dabara a kansu tun kafin abin bai zo ba. Da fatan ƴan uwan mu sun ji wannan kira namu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakon nunku.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takeice. A takeice, ƴan awaren da ke samun goyen bayan Russia sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine din ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla 40 da aka kama a fadan da aka gwabza a Mariupol. Yan awaren sun ce akalla fursunoni 75 ne suka jikkata. Fursunonin yakin na Ukraine wato POW a takaice na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal dake Mariupol din. An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ka'ida ba. Jirgin saman sojan na zamanin Soviet bai zama abin tsoro ba kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar Ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kama jirgin. Bisa ka'ida MTLB na shekara 1970 na sojojin Rasha ne, amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin Ukraine kimanin kilomita 30 daga iyakar kasashen makwabtan da ke fada da juna. Majiyoyin 'yan gudun hijirar Belarus sun ce ayyukan sojojin Rasha na baya-bayan nan a cikin kasar Belarus din babbar aminiyar Moscow sun nuna cewa Rasha na kokarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga Belarus akan arewacin Ukraine bayan da ta gaza a wani hari da ta kasa a yankin da ke dauke da babban birnin Ukraine Kyiv a farkon wannan shekara. Yayin da 'yan jarida da manazarta da 'yan adawa na kasar Belarus ke cewa da alama wannan wani harin da Rasha ta kai a arewacin Ukraine daga kasar Belarus bai zo ba, lamarin da ya haifar da cece-kuce a tsakaninsu kan ko dakarun shugaban Belarus Alexander Lukashenko za su shiga irin wannan farmakin na Rasha.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabar Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, da ma injiniya mu Mr. Chong, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.